kamar ma yadda asusun kula da abinci na Majalisar Dinkin Duniya FAO da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ke magargadi kwayar cutar kan iya yaduwa zuwa bani adama ta sanadiyar cuɗanya da dabbobi yayin kadamar da wannan rigakafin da aka yi a yankin masarautar Ganye da ke da albarkatun noma da kuma dabbobi a jihar Adama a arewa maso gabashin Najeriya Dr. Bartolome Alas na ma'aikatar kula da dabbobi na jihar Adamawa ya ko bayyana illar da cutar ke da ita ga dabbobi da kuma dan adam.
It's a very contagious disease.
Wannan kwayar cutar da illa matuƙa ba wai kawai ga shanu ko kuma dabbobi ba. Kuma nan take kan kashe dabba da kuma sauran yaduwa kuma hukumar abinci da nama kiwon lafiya na Majalisar Dinkin Duniya wato FAO da kuma WHO sun sanya cutar a matsayin annoba don haka wannan rigakafin zai ko taimaka don ka a wannan yanki na Tungu zuwa Mayo Balo ba a kan ka yanzu ma akwai tukuniya tsakanin makiyaya da ke fitowa tun daga jamhuriyar Afirka ta tsakiya zuwa Najeriya to kun dole ne a tashi domin gudanar da wannan rigakafin a cewar likitan dabbobin Dr. Bartolome Alas.
And it has a very, you know, serious economic consequence in the sense that
da yake jawabi yayin kadamar da wannan rigakafin da aka yi a mazabarsa Honorable Abdulrazak Namdal da ke zama dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Tungu Ganye Jihar da kuma Mayo Balwa yace daukar wannan matakin rigakafin ya zama dole domin a tsiratar da rayukan dabbobi da kuma na al'umma tunda a kullum akan ma yanka dubban dabbobi a Najeriya domin cimaka.
The disease actually sometimes affects human beings too, so it is important that we try to control that by vaccinating them.
Dole ne a dauki wannan mataki domin kare rayukan dabbobi da kuma na jama'a. A kaga wannan makiyaya kan taka rawa wajen cigaba da tattalin arzikin kasa.
They have a very huge number of cattle, and we also are aware that they contribute to over 30% to the gross domestic product.
To wai ko me wakilan makiyaya ke cewa game da wannan rigakafin da aka kaddamar Muhammad Jika na kungiyar Meti Alad da kuma Modibo Ibrahim Boba na kungiyar Tabitar Fulaku sun ko bai na farin cikin su ne ma da cewa
all our cattle not well, there is so many diseases like a cough and other things and other fevers are affecting them, that is why we are very impressive the job has been done.
Mun ji dadi musamman ma wannan kungiyar mu na Capital Plaku John Jan Foundation mun ji dadi da wannan program don wannan abun zai taimakawa zai kawo mana lafiya a canun mu da kuma fulani mu gaba da za su samu lafiya da zaman lafiya. Mun ji dadi da shi sosai don ba a taba irin wannan program a wannan guri ko mu ce a Adamawa ko a wani guri ba mu taba ganin irin wannan ba.
To sai dai ko wannan ko na zuwa ne yayin da ma ake ci gaba da cece ku ce game da shirin tsugunar da makiyaya a waje guda batun da ko dan majalisar wakilan Abdulrazak Namdar ke cewa idan aka kula da makiyaya to fa ba za a samu matsala da su ba.
The federal government should take part, the state and the local governments, and even we as representatives, even in our personal income, we should be able to help, to assist, to vaccinate and assist their challenges.
Wannan rawa ne da ya kamata kowa ya taka kama daga matakin karamin hukuma zuwa jiha har ma da tarayya idan aka kula da matsalolin su. Ana yi wa dabbobin su allura da kuma ba su magunguna ana kuma taimaka musu a kaga za su fahimci gwamnati domin idan gobe ka zo ka ce za ka killace su a wuri guda domin kiwo ai za su fahimce ka.
So that when tomorrow you come and say look there should be ranches, they will embrace it, but you have to do that only when you demonstrate some kind of sincerity, seriousness in the affairs of the herdsmen. I think
ya mako dai zuwa yanzu ana tsarin cewa za a yi wa fiye da shanu 100,000 ne rigakafi a karon farko domin a yaƙi wannan annobar cutar dabbobin. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.